Sometimes you find we must find you did a thing. That's why you'll never know the pressy worker. Challenge of you and me on your treasure work. Cause love is the answer when you don't know how you are right away. Yeah, I know it seems like a horror dream, but I know that it's women new. We are standing in the lane, loving, loving, loving. Whoa, 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 whoa. We must try to be divine, seeking higher ground and healthier minds. We can see the forest and the trees, scarlet eyes and number kind, just to believe. Oh, 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 yeah. Love is the answer. Oh, 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 oh. Oh, love is the answer. Loving, 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 loving. Love is the answer. Do da 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 da